tuntuɓar mu ta yau daga masallacin Jami'u Sheikh Ali Al-Khawwas Maiduguri. Tuntuɓar mu ta wannan sati ta kunshi nasiha da jan hankali ga al'umma, da dai daɗa miƙawa Allah sha'annuka, da daɗa yi wa Allah kuka, da maƙalewa a ƙofar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, da kuma zama akan gaskiya da biyayya ga tsarin da Allah ya tsara, shi ne tsarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Matuƙar mun tabbata kan wannan alwaɗe, to shi kuma Allah yana nan da shirin zai taimake mu alfama sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Mun wannan kuɗuba ƙafarfu da faɗin ma'aikacin Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin Imam Ali, manzo Allah ya ce bawa ya dage ya roƙi Ubangiji takan kasancewa ɗayan uku gare shi, ko Allah ya biya mai buƙatarsa a wannan lokaci, ko kuma Ubangiji ya ije mai wani bala'i, ko kuma Ubangiji ya bari sai alƙiyama ta yi ya sa a yi goma ta arziki a kai wa bawa ya zamo yana cewa to ai abin da Allah ya yi min ya sa na aljanna duk bai ishe ni ba, a ce mai wannan ita ce addu'arka da ka yi ta, baka ga biyan buƙatarta ba, Allah ya jinkirta ta ma da ita sai a yau ya baka. Dan haka lallai mu daɗa matsalewa ƙofar Ubangiji Subhanahu wataala, sannan mu bauta wa Allah da gaskiya, mu tabbata kan gaskiya, mu ɗore akan gaskiya, da wannan gaskiya ne Allah ya taimaki Annabi Muhammad ya yi nasara akan kafirai, kuma addininsa har ya zo yau garinmu muke cikinsa. Allah ka datar da mu, Allah ka ba ƙasarmu zama lafiya, garinmu Kano, Allah ka mai albarka. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.